أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة 29 ga watan Sha'ban shekara ta 1443 Hijriya wanda yazo daidai da shekara ta da 1 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine darasin littafin Sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 11 insha Allah. Kuma zan mu muna cikin kitabu Tahara zan mu tashi babu na 45 babul israfil wudu. Baban da ke bayanin yin banna cikin arwalla israfi wuce gona da iri cikin ruwa a cikin sha'anin arwalla. Zan mu tashi kan hadisai kai tsaye dan saboda mun kare da muqaddimar da muke yi wanda dai muhimmatin da zan mu dauka cikin muqaddimar Abu Dawud da littafin shi mun kare su. Zan mu tashi kan babu kai tsaye babu na 45 al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa babul israfil wudu baban da ke bayanin banna cikin arwalla. Hadisi na 196 al-Imam yake cewa haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Hammad qala haddathana Sa'id al-Jurairi an Abi Na'ama yake cewa an Abdullah ibn Mughaffal cewa Abdullah ibn Mughaffal sami abunahu ya ji dan shi ya kuli yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad ya Allah ina roƙonka baini hoyi an yamina al-janna a cikin dama al-janna idza dakhaltuha idan na shige ta. Yana wannan addu'a dan Abdullah ibn Mughaffal. Kala sai yake ce mishi ya bunayya kai dana salillahi aljanna kai roki Allah aljanna kawai wa ta'awwaz bihi minan nar ka nemi tsari game da wuta ya kiyaye ka. Yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai kunu fi hazihi al-umma zai kasance cikin wannan al-umma nan gaba qaumin ya ataduna filu dhuhur mutane wasu mutane wanda suke wuce gona da iri cikin tsarki wa du'a hakanan cikin arwalla cikin wannan addu'a. Yanan wannan addu'a ta ka tana daga cikin wuce gona da iri kawai ka roki Allah aljanna jumlatan ba ruwanka da abin da zaka tarda a ciki he horin baini daga ciki a waje kaza. Wannan duka tafsirin Allah bai bukata shi wuce gona da iri ne. Haka nan mahallu shariqin da Abu Dawud yake nihi shine ya ataduna fitduhur suna wuce gona da iri cikin arwalla a cikin wuce gona da iri cikin tsarki shine ba sha'anin ruwa ba afwan kamar yadda muka faɗa tarjuma baban shine wuce gona da iri cikin arwalla wajen ƙara adadin abin da aka bukata inda za a wanke uku yayi hudu ko sama da haka. Haka nan kuma wa israfil ma da ma kuma wuce gona da iri cikin ruwa yana shigowa da mubalaga wajen wankewa ta yadda har mutun zai kai shi game da wasi wasi wanda malamai sun yi ijma'i akan hana banna da ruwa cikin arwalla ko da mutun yana gindin teku ko yana gindin korama. Dan Abu Ahmad Allah mashi rahama da Ibn Majah sun huddo daga Abdullah ibn Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya wuce Sa'ad yana arwalla fa kala sai Annabi yake cewa ma haza sarfi ya Sa'ad me ya kawo wannan banna da ruwan ya kai Sa'ad. Sai yace afil wudu'u sarfin cikin arwalla ma akwai banna ya ma'aikin Allah. Sai yace na'am ko da kana bisa korama mai wucewa ko kana bakin korama bakin gulbi baka cewa to arwallar bar in ta zuba ruwa da yawa a ka tsaya daidai gurgudan iyaka yadda aka ce kaka wuce kai ya zama na israfi. Da addu'a da yace wajen addu'a kuma wuce gona da iri wajen addu'a shine malamai suka ce wuce haddin da aka ba mutum wasu kuma suka ce shine yin addu'a da abin da bai halitta ba ka ce ya Allah ka bani annabta ya Allah ka in kai kaza abin da ka san bai samuwa bai yiwuwa kwata kwata mustahil ne. Ko kuma suka ce daga murya da siyahi da kururuwa wajen roƙon Allah kai tsakaninka da Allah ƙasa ƙasa daidai yadda aka maka haddi. Waƙila wasu suka ce shine mutun ya roki matsayin annabawa Allah ya bashi matsayin annabawa a aljanna. Nawawi duka ya kawo wannan magana cikin sharhin shi ga Sahih Muslim. Ga al-Imam al-Ghazali a cikin al-Ihya ulumuddin yake cewa shine mutun ya azama kan shi a saja a cikin addu'a sai ya rika yin rerawa a cikin addu'a wanda wannan an hana cikin addu'a mutun ya rika rerawa. Al-Imam al-Ghazali haka dauki hadisin yake haka yake nuni. Hadisin wannan takaitacce ne al-Imam Ibn Majah ya kawo shi. Babe na gaba babe na 46 babu isbagul wudu baban da ke bayanin cika arwalla mutun ya cika ta daidai. Hadisi na 77 al-Imam yake cewa haddathana musaddadun qala haddathana yahya an sufyan قال حدثني منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman yaga wasu mutane wa aqabuhum taluhu digadigin su suna ta kyalli sai fa qala sai annabi yake cewa wailul lil aqab minan nar ma'ana suna kyalli suna haske sun gama arwala ruwa bai taba gurin ba sai annabi yake ce musu kai can azaba na wuta ya tabbata lil aqab ga digadigan wa'annan yace asbi gul wudu a ku cika arwala wanda wannan zan mu ga cewa ziyada ce mu daraja ce dan saboda bisa wanke wannan gurin nasu ruwa bai samu ba wannan gurin shi yasa annabi alayhi salatu wasalam sun bar lam'a ma'ana kawai lam'a ce suka bari shi yasa annabi alayhi salatu wasalam yace kai can azaba ya tabbata ga digadigan da bisa cika arwala ba wannan al-Imam al-Kirmani Allah ji kanshi da gafara a sharhin Bukhari yake cewa wannan hadisin a cikin shi akwai raddi ga ƴan Shi'a wanda suke ruko da zahirin qira'a cewa wa arjulikum suka rawaito ta akan cewa qahwa wajibin ta cikin arwala shine shafa dan saboda wannan hadisin yayi raddi gare su inji al-Imam al-Kirmani Allah ji kanshi kuma haka ne gashi wannan menene suka bari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu kai can azaba ya tabbata ga digadigai inda ace shafa ce wajibin su dan an ga lam'a ba an ce masa kai can azaba azaba ba an ambace ta sai ga wanda ya bar wajibi wannan hadisi raddi ne ga ƴan Shi'a wanda su sun tai akan cewa cikin arwala qahwa shafar ta ake ba wankewa ba Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa sahabban Annabi dukkan su sun yi ijma'i gabaki ɗayan su akan cewa wajibi ne wanke a qahwa Tahawi da Ibn Hazm suka tahi akan cewa shafar ma mansukhiya ce shafar qahwa da an yi magana shafar ta zama mansukhiya amma nasakh din ba amma malamai ba su yarda da shi babu na gaba babu na 47 al-Imam yake cewa babu wudu fi aniyati sufur baban da ke bayanin yin arwala cikin makayi na tagulla tagulla maka abu ne mai kima mai tsada mai daraja kamar yadda muka san zinari yana da daraja al-Imam yake cewa babu na gomiya hadisi na gomiya 98 haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Hammadan Hammadun qali yake cewa akhbarani sahibul li wani sahibina abokina ya bani labari an Hisham ibn Urwa daga Hisham ibn Urwa an Aisha anna Aisha daga Aisha take cewa kuntu aktasulu na kasance ina wanka ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi taurin min shabahin a cikin wata tasa ta tagulla a cikin tasa ta tagulla shabah shine tagulla dan saboda shine malamai sun fassara shi da annuhas kin da maka kullu babi akan shi jam'in shi shine ashbah kamar yadda malamai suka fassara shi wannan hadisi a cikin shi akwai inqida'i akwai yankewa dan saboda Hisham bai gamu da Aisha ba Allah ya rada shi Hisham ibn Urwa da ce akai an abihi an Aisha wanda hannan hanya haka aka hisaninta Hisham ibn Urwa daga baban shi daga Aisha amma nan kai tsaye shine yace Aisha ta ce to hadisin ya zama na munqadi ne dan saboda shi bai ga Aisha ba baban shi da ya ga Aisha shine Urwa ibn Zubair hadisi na 199 al-Imam al-Bukhari al-Imam Abu Dawud yake ce haddathana Muhammad ibn al-Ala anna Ishaq ibn Mansur haddathahum an Hammad ibn Salama ar-rajul daga wani mutum daga Hisham ibn Urwa daga baban shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bi nahwihi sai ya ambaci irin wancan hadisin da ya wuce nan shi ma akwai matsalar da aka hango a cikin hadisin nan wa zai ga mana matsalar da take ciki ar-rajulin da yace daga wani mutum nan ya kawo shi a rihebe hudu ko wane ne ba amma bibiya ta malamai ta tabbatar da cewa shi uba ne shi yasa hadisin ya huta daga cewa yana da matsala kenan wannan matsalar ta kawar dan saboda ya tabbata an samu wane ne aka sarayar kin kuma hadisin muttasil ne cikin wannan hadisan akwai abinda al-Imam Abu Dawud yake nuni akan shi anna al-ghusl yastamilu ala al-wudu duk da cewa babu gurin tarjuma babu gurin tarjuma a cikin hadisin ai ta tai ai kuntu aktasilu na kasance ina wanka mu kuma nan zancan arwala muke a cikin makayin tagulla kenan yace dan saboda wankan a cikin shi akwai arwala a kumshe da shi akwai arwala me yasa mun gani yanzu aya sahihul bukhari cewa ai an yi arwala kafin ayi wankan hadisi na 100 al-imam abu daud yake cewa Allah mushi rahama haddathana al-hasan ibn ali qala haddathana abul walid wa sahal ibn hammad qala حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمى an Amr ibn Yahya an Abihi an Abdullah ibn Zaid kala yake cewa ja ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana fa akharajna lahu ma an muka huddo mushi ruwa fi taurin cikin wata tasa min sufurin ta tagulla fatawadda sai annabi ya arwalla kenan wannan shi kyararama hadisin na 100 an huddo wajahul wannan tarjuma mahallu shahri in an huddo shi wannan hadisan gabaki ɗayan su suna nuni dalili ne akan cewa halaka ne in arwalla da makayi na tagulla ba tare da karhanci ba wa in ashbaha zahab bilawni duk da yayi kama abin da yasa ake kulla babu akan shi dan saboda yana kama da zinari kenan wani sai ya dauka cewa haramun ne tunda an hana yin arwalla ko shan ruwa cikin makayin zinari to amma tagulla da tana kama da azinari ko azurha amma ita ba haram ba dan gashi har annabi alayhi salatu wassalam yayi wanda wannan hadisi ne mai inganci babu na gaba babu na 48 al-imam abu daud Allah mushi rahama yake cewa babun fi tasmiyati ala al-wudu baban dake bayanin yin bismillah a cikin arwalla hadisi na 101 yake cewa da sana qutaybah ibn sa'id qala hadathana muhammad ibn musa an yaqub ibn salama an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la wudu'a la salata liman la wudu'a lahu babu sallah ga duk wanda bai da arwalla wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alai babu arwalla kuma ga duk wanda bai ambaci sunan Allah akan ta ba wanda bai ambaci bismillah ba akan arwalla to bai da wannan arwalla kuma yana wadatarwa kawai yace bismillah amma wasun ce yace bismillahir rahmanir rahim amma in ya wadatar akan bismillah yayi idan ya manta kuma a cikin tsakiyar arwalla sai yace bismillah awwalan wa akhiran dan saboda kiyasi ga abin da yazo cikin sha'anin mai cin abinci in yan mance bismillah zai faɗi hakan wannan hadisin kenan kuma zahirin hadisin yana nuni ne akan cewa kore siha cewa babu ita kwata kwata cewa duk wanda ya manta bismillah cikin arwalla arwalla nan kwata kwata babu ita na fi siha ne cewa bata inganta ba kuma shine da abin da al-Imam Ahmad ya tahi akai cikin cewa bismillah sharadi ne cikin arwalla kuma ita ce maganan malaman zahiriya cewa an ka bar bismillah cikin arwalla sai ka sake ta ma dan bata yi ba sha'arani a cikin miza nake cewa malamai guda uku dukkan su da wata ruwaya daga Ahmad sun ce yin bismillah cikin arwalla mustahabbi ne kuma ita ce maganar Daud ibn Ali zahiri Allah mashi rahama da Ahmad yake cewa innaha wajiba cewa wajibi ne bai inganta ba bata inganta ba sai da ita wannan a wata ruwaya ne daga Ahmad ba dukkan ruwayoyin da suka zo daga gare shi ba duk ɗaya ne cikin da gangan ko cikin mantuwa ruwayar da take cewa sai mutun ya saki magana Ishaq ibn Rahuwiya shine idan mutun ya mance ta ta wadatar mishi tsarkin shi yayi in mantuwa ce amma in da gangan ya barta to bai yada arwalla an rawaito daga Asaram daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin wannan Allah yarda shi yake cewa laysa fi hazal babu hadisin yasbut cikin wannan baban at-tasmiya ala al-wudu babu wani hadisin da ya inganta inji Ahmad ibn Hanbal yace ina kaunar ya kasance ya wadatar mishi idan ya kasance ya koda bai yi bismillah ba kenan kaga wannan yayi nunin cewa ba ra'ayin Ahmad bane nasaba mishi ne akai cewa arwalla in kan mance bismillah he ma ka saki dan gashi yana korewa tabbatuwar hadisin ba shi ba dukkan ma gabaki daya yake fada kuma yake cewa a cikin wannan baban nayin bismillah cikin arwalla ban san ba hadisi mai sanadi kyakkyawa yana nihin wannan hadisin ma yana da suka kuma haka ne Ahmad ya rawaito cikin musnad din shi wannan hadisan wanda Abu Dawud shi ya rawaito shi daga Ahmad din daga malamin shi haka ya rawaito su al-Imam Ahmad ya rawaito su wa huwa amsalul ahadith al-warida isnadan Abu Dawud ya kawo su dan saboda cikin hadisan bismillah kan arwalla wannan su ne masu dama-damak Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ya fassara shi da zahirin shi sai dai Bukhari a cikin tarihi in shi yake cewa ba a san ba cewa yana da sauraro daga Abi Huraira ko kuma daga Yaquba daga baban shi kenan akwai matsala cikin sanadin hadisi na 102 al-Imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Amr ibn Sar qala haddathana ibn Wahab an ad-Darawardi qala wa zakara Rabi'a ya ambaci Rabi'a anna tafsira hadisan nabi cewa fasara annabi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi babu arwalla ga wanda bai ambaci sunan Allah ba annahu allazi yatawaddau shine wanda zai yi arwalla wa yagtasil yayi wanka wala yanwi wudu'a lis-sala bayyanahin arwalla ta wanka wala gusala lijanaba kuma bayyanahin wankan janaba kenan wannan shine suna nihin cewa kawai da yaje wankewa kwata kwata kawai bai ambaci sunan Allah ba bismillah ba ake nihi a wannan fasar da al-Imam Abu Dawud ya kawo fasara hadisin yana nihin cewa kawai shine wanda zai arwalla kwata kwata kawai wanke jiki yake ni kenan bai nuhaci Allah da ita ba ba ar wallahi bai nuhata da ita kawai jin sanhin shi yayi Al-Hafiz Baihaqi Allah mushi rahama cikin littafin shi Al-Ma'rifa ya rawaito daga Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ya dauke shi akan niyya cikin ar wallahi kawai aniya ya fassara shi tasmiya kultu yake cewa mubaraka furi yake cewa kalamun magana Rabi'a didda magana ce mai kyau a cikin waqi'i tana kore ingancin ar wallahi ba tare da niyya ba sai dai daukan hadisin akan wannan ma'ana cewa niyya ake nihi malamai basu goyi bayan Rabi'a ba Rabi'a babban malami ne na al-Imam Malik wanda ake hisani da Rabi'atul Ra'i a cikin wannan baban akwai hadisi da dama wanda dukkan su masu rauni ne wanda Hafiz bin Hajar ya kawo su a cikin At-Talhisul Habir fi takhrij ahadithul waqi'a fi sharhil kabir summa qala sannan sai ce wa zahiru zahirin magana anna majmu'ul ahadith yahdusu minha quwwa tadullu ala anna lahu asalan bayan ya kawo hadisan duk da duka suna da rauni sai ya ce amma inji Ibn Hajar a cikin At-Talhisul Habir ya ce amma an tattara hanyoyin hadisan suna nuna cewa hadisin yin bismillah wajen ar wallahi yana da asali kuma yana da kwari in an hada su suna iya haduwa duk da masu rauni ne amma an ga masu suna da yawa suna iya zama asali ne cikin baban wanda wannan haka ne hay babu na 49 al-imam yake cewa babun fil rajul yadkhilu yadahu fil ina baban dake bayanin mutun ya shigar da hannun shi cikin makayi kabla an yi gisil haka hin ya wanke hannu hadisi na 103 yake cewa haddathana musaddadun qala haddathana abu muawiya an al-a'mash an abi razin wa abi salih an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qama ahadukum min al-layl idan dayanku ya tashi daga dare fala yagmi sai da hufil ina kada ya nitsa hannun shi cikin makayi hatta ya gisa laha salasa marat sai ya wanke shi so uku fa innahu la yadri ayna batat yadahu dan bai san ba ina hannun shi ya kwana tana yiwa ya kwan cikin kazamta hadisi na 104 yake cewa haddathana musaddadun qala haddathana isa ibn yunus an al-a'mash an abi salih an abi huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam ani bi hadhal hadisi yana nihin irin wannan hadisin da ya wuce qala sai yace marratayn aw salasan wanke wa so bi ko so uku walam yadhkur abarazin amma bi ambace ba abarazin malamai suka ce mafahumin hadisin yana nihin cewa da annabi yace dan mutum bai san inda hannun shi ya kwana ba yana nihin mafahumin shi cewa idan mutum ya san inda hannun shi ya kwana misali ko ya lullube shi cikin wani kyalle ya misali ya tashi kuma hannun yana bisa kan halin shi yasa kamar wannan abun na wannan da ake society na hannu yasa gam kuma ya tashi hannun nashi yana haka nan dai gam kin bai huta ba kenan wannan yana da tabbacin cewa hannun shi bai tabo wata kazamta ba to wannan yaya yana iya nasa hannun shi cikin makayin dan an kawo illan ta hadisin ta'alilin da annabi ya kawo shine cewa fa innahu la yadri ayna batat yadu bai san inda hannun shi ya kwana ba kenan wanda ya san inda hannun shi ya kwana shi kuma yana iya nitsawa ba tare da ya wanke hannun shi ba yana halin shi to wannan suka ce yana iya nitsa hannun shi babu karhanci duk da shi ma mustahabbi ne akan cewa ya wanke kin amma in ya nitsa shi bai ilahi ba dan ya san inda hannun shi ya kwana wanda suka kuma ce umarnin wannan na ibada ne kaman Malik Allah mushi rahama to busu bambancewa tsakanin mutun ya gani ya san inda hannun ya kwana ko kuma bai kwana ba sun dauka cewa wannan hannun da aka yi cewa kakka nitsa hannun hani ne na ibada ba hani bane na cewa dan kakka bata ruwan da najasa kenan kawai kai ko ka san inda hannun ka ya kwana ko bai kwana baka sani ba kawai kai shine cika umarni kuma wannan shine ra'ayi mai kwari Nawawi yake cewa Shafi'i yana faɗa da wani sunsu daga cikin malamai Allah ji kansu cewa dan mutum bai san inda hannun shi ya kwana ba yace malaman Madina sun kasance suna yin istinja'i ne da duwatsu kuma garin su ya kasance gari ne mai duwatsu idan ɗayan su yayi barci sai ya zama na zuhur jikin nan nashi ta taba jikin shi to wannan ba za a aminta ba cewa tana yiwa hannun shi ya taba gurin kazamta ko gurin najasa wadda take tare da shi a cikin jikin shi kenan shi yasa aka yi wannan umarnin hadisi na 105 al-imam yake cewa Allah mushi rahama haddathana Ahmad ibn Amr ibn Sarf wa Muhammad ibn Salamah al-Muradi qala haddathana ibn Wahab an Muawiyah ibn Salih an Abi Maryam qala yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaquli yana cewa idza staiqaza ahadukum min nawmihi idan dayanku ya tashi daga barcin shi fala yadkhil yadahu fil ina na'am abi daga abi maryam in daga abi maryam yake cewa sami'tu ana kowa haka ne to kaga yake nuna cewa nuska ta ce mai kuskure dan abi maryam ba sahabi bane baya ce ba sami'tu rasulullahi naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa izasta yakaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya tashi daga barcin shi fala yudkhilahu fil ina kada ya shigar hannun shi cikin makayi hatta ya gisa laha salasan mar salasa maratin ya wanke su so uku fa inna ahadukum dan ɗayan ku la yadri aina batat yaduhu bai san inda hannun shi ya kwana ba aw aina tadufu yadu kana tadufu yadu bai san ba inda hannun shi yake dawafi bai san inda hannun shi yake kewayo ba a cikin barci tana yiwa ya taba kazamta yana cikin barci kenan sai tashi kuma ya nasa hannun shi cikin ruwan wannan sai zamana ya tasiri akan ruwan Hafiz Waliyuddin al-Iraqi yake cewa da mutum bai san inda hannun shi ya kwana ba yana yiwa ya kasance wasu malamai ne wasu marawata ne suka kawo shi akan shakku amma yace wannan maimaita magana daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam hadisin cikin shi akwai masaloli masu yawa daga ciki akwai cewa ruwa dan kadan idan najasa ta fado kan shi tana najasta shi koda kadan ci bata jirkita shi ba dan saboda ya illanta da cewa ba a ce ba ruwan ko kadan ne ko da yawa ne kuma al'ada su shine anhwani da makayi wanda ya kasance karami wanda ya kasa game da kulla guda biyu mun gani ai hadisin wannan da malamai su ya shahara a gare su cewa wa qalilun ma yunjisuhu qalilun najasa ruwa dan kadan yana ga mai ahadari ne kawo ruwa dan kadan najasa tana najas tashi wa illam tugayyiruhu koda bata jirkita shi ba ya zo yake cewa gami da wasu wanda basu da khibra daga sana'ar hadisi daga ilimin hadisi sun dauki cewa hadisin qullatayn da wannan hadisin bab yace wannan kuma jahilci ne imamu asrihi babban malami na zamanin shi shine muhaddisul fasir shine muhammad ibn nazir husayn al-qadir dahalawi wani babban malami ne na india a cikin wasu muallafat din shi idan mu san cewa malaman india Allah ya mata albarka da malamai wasu ta da wannan sharhin na malamin india ne suna da malaman hadisi na tarihi wanda koda haliyan a zamanin yanzu da muke tare suna da manya-manya malaman hadisi wanda sun kai malaman hadisi kuma tarihi ya nuna cewa suna bazul majhud na can ne awliyullahi dahalawi na can ne qadi mirak na can ne shah waliyullahi shima na can ne malaman hadisi manya-manya masu sharhi masu yawa suna wannan na india ne india tana da malamai masu yawa to wannan malamin na India Allah mushi rahama yake cewa cikin sa akwai bambanci tsakanin ruwa ya gangaro mana yasa ko kuma na yasa ta gangaro mu ruwa wannan mun yi shi ina ga bayanin shi cikin darasin sahihul bukhari sai babu na 50 al-imam Abu Dawud Allah mushi rahama yake cewa babu sifatu wudu'in nabi baban dake bayanin siffar walla annabi alaihi salatu wassalam wannan kan mu shige shi mu san cewa ɗan uwa dukkan cikin kutubus sitta babu wanda ya ba sufa ar wallahi haƙin ta kama al-imam Abu Dawud Allah mushi rahama zan muga kan mu huta baban nan sai an jima baqaraqin sunan Abi Dawud ce shi wannan baban saboda hadisan da ita korawa a cikin wannan baban zan mu gan su hadisi na 106 yake cewa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani qala yake cewa haddathana Abdurrazzaq yake cewa akhbarana ma amara an az-Zuhri an Ata ibn Yazid al-Laysi an Humrad ibn Aban maula Usman ibn Affan kale yake cewa ra'aitu Usman ibn Affan naga Usman dan Affan tawadda ayayi arwalla fa afraga ala yadihi yazubo ruwa akan hannun shi ma'ana fa afraga ala yadihi ma'an fagasalahuma sai ya wanke su sun mata madama sannan kurkure baki su mastan sar sannan shaka ko kuma a wata ruwa yake ce wastan shaka ya shaka wa gasala wajhahu ya wanke huskar shi salasan so uku wa gasala yadda hulimna ya wanke hannun shi na dama ila mirfaq har zuwa guyuwa hannu salasan so uku summa yusra min zalik sannan tahagum ma yan musu irin hakana summa masaha ra'asahu sannan sai ya shahi kanshi summa gasala qadamahu sannan yumna sannan yake diddigin shi na dama kafa shi ta dama salasan so uku summa yusra min zalik sannan tahagum ma yan mata irin haka summa qala sannan sai yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah mai tsira da amincin Allah tawadda ayayi arwalla misla wudu'i haza irin wannan arwallar tawa summa salla raka'ataini sannan sai yayi salla raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma bayya nafsuhu bayy zancan rai a ciki ya can baya summa qala a daidai ina na tsallake summa qala ku summa qala ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda misla wudu'i haza summa qala wanda ya arwalla irin arwallan nan ta nan gurin ya shahe mini shi da haka na san shi dan saboda cikin umratul ahkam ma an kawo shi
ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع مثل ودوئي هذا
يوا يتي سنن نغا النبي اي ارولا ايرن ارولان نان تاوا سنن كما سيتي وندي ارولا ايرن ونان تاوان كينا انن ناوا اكو حذف يتي لا يحدث فيه ما نفسه وند بي زنچن ريبا اتيكي بي زنچن زچي با غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله يا غفرتا مشي ابن دي غباتا نا ذنوبن شي summa salla sannan yayi salla ki yayi salla raka'a biyu malik ya tahi da malamai gabaki da malamai mice musani cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa wajibi ne wanke huska da hannuwa da kafafuwa a gama su gabaki daya da wankewa ɗan shi'a sun kadaita a tsakanin malamai kan cewa kafa wajibinta shine ko shine shahewa malamai suna ta kawo zalan muguwar akida ce da mutun ya dauke ta zai ya tashi kiyama ba yana ba masallaci ba ka kare sallaka ta rayuwa shafa kafa ce kake ba masallaci zaka tashi dan ba arwalla bace kake yace wannan kuma mazhabi ne na kuskure wanda malamai basu tahi akan shi ba su kadai suka tahi akan wannan mazhabin nashi wannan hadisin a cikin shi akwai masaloli masu dama shine karantarwa da aiki tahi karantarwa da magana gashi a aikace ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi suka gani kuma jerantawa tsakanin gabbai an fahimce su a cikin wannan hadisin dan da summa duka ake amfani da tafsirut tartib kuma ana kwadaitar da mu akan zaburasuwa wajen ikhlasi da yin duk abin da mutun zai yi shi dan Allah ko mutun ya kauce zuciyar shi cikin tunanin duniya in yana cikin sallah dan zai na mishi sababin rage lada ko ma rishin karbar abin gabaki daya حديثي ندري دبقوا الإمام يكتشوا الله جكنشي حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني همران قال رأيت أسمان بن أفان ناقة أسمان بن أفان توضأ أي أرولا فذكر نهوه يأنبتي إلوان كان حديثي ديوتي ولم يذكر المضمضة والاستنشاق أما شيبي أنبتي كل كل باكي بدا شاك الوا وقال فيه سيخدا أتكين حديثي ششي ومسح رأسه ثلاثا يو شاهي كان شسو أكو ثم غسل رجليه ثلاثا سنن يشاهي يو وانكي كواهو شسو أكو ثم قال سنن سيتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغا من زن الله صلى الله عليه وسلم تودع هكذا ياي أرون لا إرون ونن وقال لكي تيا من تودع دون هذا أما واندي أرون لاكو ما باين ونن كفاهو يا ودا ترمشي ولم يذكر أمر صلاة أما بي أمبتب لمرن صلاة kenan wannan hadisin kenan zan mutar duka bayanan gabaki dai zan mutar da warwarar sa a cikin duk abin da yake na shigewa na dar mai kai ne a cikin shi hadisi na 108 yake cewa haddathana Muhammad ibn Daud al-Iskandarani yake cewa haddathana Ziyad ibn Yunus qala haddathani Sa'id ibn Ziyad al-Mu'azzin mai kiran sallah ne daga Usman ibn Abdurrahman al-Taymi yake cewa Su'ail ibn Abi Mulaika an tambaye dan Mulaika daga wudu an alwudu fa qala sai yake cewa ra'aytu Usman sahabi ne shi tabi'i ne nake so yace naga Usman ibn Affan su'ila an alwudu shi ma an tambaye shi game da arwalla fa da abi ma in yace aka mishi ruwa fa uta bi mida'atin aka ka mishi da abin arwalla fa asgaha sai karkato da ita ala yadihi al-yumna akan hannun shi na dama budaddan abu ne sai karkato ya zubo summa adkhalaha fil ma sannan ya shigar da hannun cikin ruwa fatamad madha ya kurkure bakin shi salasan so uku wasan shara salasan ya shaka ruwa so uku wa gasala wajhahu salasan ya wanke huska shi so uku summa gasala yadda hulyumna sannan ya wanke dama hannun shi na dama salasan so uku wa gasala yadda hulyusra ya wanke hannun shi na hagum salasan so uku summa adkhala yadda husanne ya shigar da hannun shi fa akhadha ma'an sai ya dauko ruwa fa masaha bihi ra'as bi ra'sihi sai ya shahi kanshi wa uzanaihi da kunnuwan shi fa gasala budunahuma ya wanke cikin su wazhurahuma da wanda bayan su marra wahida su daya summa gasala rijlaihi sannan ya wanke kafawun shi summa qala sannan sai yace aina sa'iluna anil wudu ina masu tambaya ta game da arwalla inji Usman kenan yace haka za ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana arwalla wannan kenan dukkan su gabaki dai hadisan wannan sha'anin arwalla ne basu da wani gumudi basu da wata matsala duka wanda kuma yal matsala gunta take da muke samu zan mutar da warware su a cikin ruwayoyin da suke gaba kuma wanda ya gaba ta matsala yake bukatar warwarar ta sai mutun yayi magana حديث ندري ترى الإمام كتير حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا أبيد الله يعني بن أبي زياد أنا عبد الله بن أبيد بن أمير أنا أبي ألكما يكتير أن أسمان تي وأسمان دا أبي ما إن ياتي أكام شروع فتوضى أسيه أروى الله دك هنجوين نسيك سويا يكيس سويا باوي حديث ديوان فأفرغ بيده اليمنى سي زبو أكن هنش ندام آل اليسرى أكن هقوم ثم غسلهما إلى الكوئين يوانك سزوى كوئنشي قال يتي ثم مضى سي كلكلي باكين شو وسن شق اي شاق الوا ثلاثه سو اوكو وذكر الوضوء ثلاثه يا امبتي ار والله سو اوكو قال سي تي ومسح براسه سي شافا ده كانشي ثم غسل رجليه سنن سي النبي عليه الصلاه والسلام يوانكي قهاهون شي غدا بي وقال يكي تيوا عثمان كاي نيكي سو وقال يكي تي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغ منزان الله صلى الله عليه وسلم تودى ياي ار والله مثل ما رايتموني كما يد كوكا غني tawaddatuna ay arwallan wannan summa nahau hadisu zuhuri sannan sai kawo irin hadisin zuhuri summa saqa sannan sai ya koro nahau hadisu zuhuri irin hadisin zuhuri dan babu saqa a wajena wa atamma kuma mafi cika duka wannan sabanin nusakha ne suke kawo wannan hadisi na 110 al-imam yake cewa haddasana harun ibn abdullah qala haddasana yahya ibn adam قال حدثنا اسرائيل ان عامر بن شقيق بن جمره عن شقيق بن جمره عن شقيق بن سلمى قال يكي تي رايت عثمان بن عفان ناغا عثمان بن عفان غسل ذراعيه يا وانكي ذراعين شي ثلاثه سو اوكو ومسح راسه ثلاثه يا شاهكن شي سو اوكو ثم قال سنن سي كي تي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ناغا النبي صلى الله عليه وسلم يا ايكتا هكا قال ابو داود ابو داود يكي تي رواه وكيع عن اسرائيل وكيع يروايتو شي daga اسرائيل يكي تي توضا ثلاثه قط yayi arwalla so uku kawai hadisi na 111 al-imam yake cewa haddasana musaddadun haddasana abu awana an khalid ibn al-kama an abd khair kale yake cewa atana aliyun aliyu ya zo mana wa qad salla yayi salla fa da abi tahurin yace aka mishi abun arwalla fa qala sai fa kunna sai muka ce mishi ma ya sana ubi tahur me yake nihi da abun arwalla wa qad salla ma yuri ma qad salla kuma ya riga yayi sallar shi yayi sallah kuma yace ku kamun sahani da ruwa masalan ku kamun abun arwalla kuma bayan an gama sallah sai yace ma yuridu illa li yu'allimana ba ko me yake nihi ba sai dan ya karantar da mu ne yace a kawo mishi yace fa ute bi ina in fihi ma sai aka kawo mishi makayi wanda cikin shi akwai ruwa kuma da tasa fa afraga min al-ina sai ga kai karkato daga cikin ruwa wannan kwaciyan nan ya zubo ala yaminihi akan dama shi fa gasa da ilahi salasan ya wanki hannun shi so uku summa tamadama sannan kurkure baki wasan sara sannan ya shaka salasan so uku famadama ya kurkure baki wa nasara min al-kabbi sannan sai ya zubo daga tahin shi allazi ya akhuzu minhu wanda yake daukar ruwan daga gare shi summa gasala wajhahu salasan sannan ya wanke huskar shi so uku wa gasala yadahu al-yumna salasan ya wanke da hannun shi na dama so uku wa gasala yadahu shimal ya wanke hannun shi na hagu salasan so uku summa ja'ala yadahu fil ina sannan ya shigar da hannun shi cikin makayi fa masaha bi ra'sihi yayi shaha da kanshi marratan wahida so daya kun gani nan kuma an ce yayi shaha da kanshi kai so daya wancan hadisin da ya wuce ya ambaci so uku hadisin Usman ibn Affan ne kuma shi kin ma zo da wata ruwaya cewa so daya kuma abinda al-Imam Abu Dawud yake so kun ganin ya kare mana hadisin Usman ibn Affan akan siffa arwalla ya kawo su da hanyoyin su duka yanzu kuma ya shiga bayanin kawo hadisin da ya tabbata daga Aliyu cikin siffa arwalla kuma gaba zai kawo daga wasu sahabban ma summa gasala rijlahu al-yumna salasan sannan ya wanke kafar shi ta dama so uku rijlahu al-yusra da kafar shi ta hagum su a shi ta kafar shi ta hagum ko kuma shimal a wata ruwaya halittahin salasan ita ma so uku summa qala sannan sai yake cewa man sarrahu duk wanda yake faranta mashi rai an yi alama wudu' rasulullahi san arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haza wannan ita ce kenan shi ma ya nuna musu cewa wannan arwallar ita ce arwallar da annabi alaihi salatu wassalam yayi hadisi na 112 al-imam yake cewa haddathana al-hasan ibn ali al-hulwani haddathana husayn ibn ali al-ju'fi an za'ida قال يكي حدثنا خالد بن علقمة الحمداني عن عبد الخير قال صلى علي الغداء علي ياي صلى الصبح ثم دخل الرهبة سنن سي شغا الحاجيا فدا ابي ما ان يتي اكاو مش روا فاتاه الغلام سي يارو يزو مش بي انهم فيه ما ده مكايي وندا اكوي روا cikin shi wadansun da tasa قال سي يتي فا اخذ الانا بيده سي امشي مكايين wannan da hannun shi na dama fa afraga ala yadihi lisra ya kwararo ma hannun shi na hagu wa gassala kafaihi salasan ya wanke tafufukan shi so uku summa adkhala yadahu al-yumna fil ina sannan shigar da hannun shi na dama cikin makayin fa madmana salasan ya kulkure bakin shi so uku wasan shaka salasan ya shaka ruwa so uku summa saga qariban min hadisi abi awana sannan ya koro irin hadisi kusa da hadisin abi awana wanda ya gabata summa masahara asahu sannan sai shahaikan shi muqaddama huwa ma'akharahu gaban shi da bayan shi summa saqal hadisa nahawahu sannan sai koro hadisin irin shi gama da hadisin ali hadisi na 113 yake cewa haddasana ai dukan shi dai babu matsala ko dan duka alfazikin shi kawai lafazin arwalla ne dan dai bazan musallake ba ko daya حدثنا محمد بن المسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مالك بن أرفض أرفض يكي تيوا سمعت عبد خير قال رأيت علي ناغ علي أتي بكرسي أنزو مشي دا كجيرا فقعد عليه يزمنا بسنتا ثم أتي بكوزن أكزو مشي دا لوده مما إن روا فغسل يده سلاسا يوانكي هنف سوءكو نان لده وقربي بأن وان دا أكي شمهرا دا إن شمهراني بإسار والله لده قاتوني isumma tamadama da sannan kurkure bakin shi ma alistinshak tare da shakar ruwa bi ma'in wahidin da ruwa daya kenan wannan yayi su so dai kenan wannan ya fassara cin ruwa ya kawo sabanin ruwayo shi yake fassara abin da aka kawo arhi wa zakara alhadis sai ambaci hadisin hadisi na 114 yake cewa haddasana usman ibn abi shayba usman ibn abi shayba ya ba mu hadisi shine dan uwan abubakar ibn abi shayba shi kuma abubakar mai wani littahi المصنف ga su can gurin karshe mujallal 30 kusan ma can daga arewa Abu Bakar ibn Abi Shayba shine sahibul musannaf Allah mashi rahama matani ba sharhi mujallal 30 inda shine yazo in ya bude babe kitabul wudu babun fi kaza zai kawo duk abin da ya tabbata daga annabi ya kawo duk abin da ya tabbata daga sahabbai sahabban dukan su ba wai daya ba ya kawo duk abin da ya tabbata daga tabi'ai ya kawo duk abin da ya tabbata daga atba'ut tabi'in wanda wannan sai baka haske akan abin da ya tabbata akan aka tahi akan shi hadisi na 114 ke yace haddasana Abu Nu'aym haddasana Rabi'at al-Kinani yake cewa Anil min Hal bin Amri an Zirr bin Hubaysh annahu sami'a aliyan yaji aliyu wasu ila an tambaye shi wudu'i rasulullah gami da arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara alhadis sai ya ambaci hadisin wa masaha ra'asahu sai ya shahi kan shi hatta lamma yaqduru wa gasala rijlahu salasan has yace sai da ya kasance yana ta zubo da ruwa yana dugo da ruwa ya wanke kafafuwan shi salasan so uku summa qala sannan sai yace haka zakana wudu'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka arwallal annabi alayhi salatu wassalam ta kasance take ganyen wannan ita ma sufa arwalla ce daga wa kenan daga aliyu yake korawa wanda ta gaba ma ita ce na 115 haddathana ziyad ibn ayyub ad-dusi haddathana ubaydullah ibn musa qala haddathana fidr an abi farwa an abdurrahman ibn abi layla qala ra'aytu aliyan tawadda'a naga ali yayi arwalla fa ghasala wajhahu salasan ya wanke huskar shi so uku wa ghasala rijlaihi salasan ya wanke qahuwan zira'in shi so uku wa masaha bi ra'sihi wahida ay shafa da kan shi so daya gashi kenan arwaya ali summa qala sannan yake cewa haka za ta wadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla ina ta gaba ga an arwalla ta ali in ta kai zamu takaita nan hadisi na 115 abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara eh insha Allah kenan sai darasin mu sai na litinin kuma insha Allah da na azumi ne zan muhara na Ramadan kuma yadda zan mi tsarin yadda muka tahi da tsarin mu na da haka zan mi shine mu taho mu yi sallah anan gurin ba dan koyi ba dan saboda lokacin na ƙarshe mu tashi da wuri dan saboda mu tashi da wuri mu kokarin zawwa daga mu yi sallah anan gurin kamar yadda wannan shine ittifakin mu duk wanda yazo bayan sallah wannan ya saba abinda muka dauka ne muka azama kan mu ba shi bane tsarin mu kenan nan muke sallah sai mu yi darasin mu na usulut tafsir minti 20 ko makamancin shi da an yi so sai mu yi darasan da zan mu yi na rannan kamar yadda muka faɗa tsarin da zan mu yi shine Bukhari ya kasance kullun in yau akai Bukhari da Abu Daud gobe ai Bukhari da Sunan Darimi jibi ai Bukhari da wannan da At-Taqrib wa At-Taysir wanda kuma wannan ku dama ce gare ku kasancewar abin da ya gabata na At-Taqrib kun saurare wanda yake da kokari ya saurare shi ne a tasjili yanzu kuma sai ya kasance mutum abin da yayi saura ya kasance koda ba a yi da sashi ba za a yi shi tare da shi a gaban shi kuma mutum yana da tambaya zai kasance yana da damar yin ta sabanin can baya kenan insha Allah ta'ala muna fatar mu yi kokarin cika abin da muka dauka mu sani cewa ƴan uwa duka wannan matsawar da nake ta yi akan mu yi karatun nan amfanin kanmu ne dan saboda ina matsawa ne yazo ina matsa kowa yi kokarin tahowa ba fadan ba cewa ni na damu cewa sai inda jama'a zanyi babu wannan ko dai a gabana na dauka cewa ni ibada ce neman aljanna ce ko da mutun dai tahoyi zanbi to amma menene takeici na abun kowa ya amfana nake bukata amfanin mutun ba wai dan saboda sai ina damu ba da cewa sai mutane sun taho zanyi a ko mutun dai ne yadda ka san in zan tashi in yi nafila a cikin gida na raka'a biyu ba ruwa na da sai kun zo kuna gani zan yi ta dan saboda neman aljanna ce to haka nan wannan aikin karatun na ibada ne a muka dauke shi musa akan mu cewa Allah muke ma neman ilimi babu abinda duka dai abinda muka gabatar na mukaddimomi na ka wulitahin wancan da muka ya wadatar da mu kan wa'azi na tunatarwa da zaburarwa akan neman ilimi babu abinda muke bukata kullun kawai sai tunatarwa dan adam yana bukatar tunatarwa abinda ka sani ma ana bukatar ayi ta zaburar da mutun akan shi mutun yayi kokari zuwa nan gaba mutun zai ga lokacin dama ce ta samu idan mutun ya barta ta kubuce zuwa gaba ci zai yatsa mutun zai ba ko da yaushe ba mutun yake da wata damar yanzu masalan su Sabitu damar da yake da ma kamar damar da kai kake da bace to in yayi wasa ta kubuce mishi radda ya kai marhalar taka ci zai yatsa zai ce kai irin can lokacin da nake da dama nayi shi kuma lokacin ya riga ya wuce kenan kaga an shiga baban nadama kuma wanda ba a wata haka nan muna roƙon Allah madaukin sarki ya nuna mana Ramadan da alkhairi kuma ya sa ibadodin mu cikin shi su kasance karbabbu ne wassalamu alaikum warahmatullahi
yawa yawa afwan da Allah wanda suka zo sani akwai doka ajeta